A wurin taron jam'iyyar MPP mai mulki da na halarta, wasu 'yan jam'iyyar ne suka bayyana mana ƙwarin gwiwa na lashe zaɓen gobe Asabar da kuma abin da suke faɗi.
Sunana Hajiya Aisha, kuma Constituency Women Organizer ya wato yi. Sai mu ce alhamdulillahi, alhamdulillahi. Muna yin samun nasara sosai cikin ikon su Allah. Domin lokacin da Nana Akufo-Addo zai je ma second time shi, ba mu tara irin jama'a kan gaba. Isa wanga kana ganin kamar wani abu special ne da ya zo ma party MPP, da iko Allah muna da nasara.
Sunana Hajiya Halima, kuma Constituency Women Organizer Shehu Sudoku, kuma ni ne National Women Organizer for Kula Kufa Hajiya Samira Fulanawa, Ghana duka baki daya. Mutane Ghana sun gan kaman ba party da ke zuwa ko yana kai da mutane Ghana ke ci amfani, sun gan kaman MPP ne wani party da yana kai na yana kawo policies da yawa da ke sanya talkoki da especially mata da yara, yana yi yana kawo policies da zai shafe kowa, zai kawo wani abu ya cewa mutane party shi kawai za su ci amfani. Suna tunani yan kasa duka baki daya, especially talkoki. Sai sa na gan kaman mutane Ghana abin da yasa yanzu su kabi party MPP sosai sosai, dane ba su sani ba, amma yanzu sun gan kaman party MPP shi ne wani party da ya zo yana kawo development kasan Ghana baki daya.
Sunana Said Usman, daga Ashanti region na fito, Kumasi, daga Asawasi, Kumasi Asawasi.
Ina zarafin mulkin aka ba John Dramani Mahama. Kana John Mahama communicator magana yayya, bai da ilimin economics. Kasashen duniya kuma duka abinda suke fuskanta yanzu, suke fuskanta shine matsala bayan COVID nan, kowanne kasa yana da matsalar economic crisis, tattalin arzikin kasa. To Dr. Ba mai shi ilimin shi kenan, inda Allah ya bashi basira kenan. To ya zai ana neman shugaba, muna da matsalar tattalin arzikin kasa, sha doki ba communicator. Ba matsalan magana muke da shi ba, matsalan tattalin arzikin kasa ne.
Yayin jawabin sa, dan takarar jam'iyyar MPP mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ya ce jam'iyyar sa za ta yi nasara duba da ayyukan ci gaba da suka gudanar a cikin kasar, da nasarori da ta samar wa kasar, da kuma kyawawan manufofi da take shirin aiwatar da su idan ta kafa sabuwar gwamnati. Dr. Bawumia ya kara da cewa da ke zafiri yake wannan zaɓen wani zaɓi ne na zuwa ga kyakkyawar makoma da kuma komawa ga tsohon labari. Abokin karawa na shi ne tsohon yayi, kuma ni Dr. Bawumia nake wakiltar makomar ƙasar. Tuni ƙungiyoyin masu sa ido kan zaɓe suka shigo ƙasar domin tabbatar da ganin an gudanar da zaɓe bisa gaskiya da adalci da kuma zaman lafiya. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammad Namaji Sambo, da ke jagorantar masu sa ido na ƙungiyar ECOWAS, ya yi kira ga zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Wakilai daga ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU sun iso ƙasar a jagorancin tsohon shugaban ƙasar Habasha Sahel Wake Zuwede. Haka zalika ƙungiyar Commonwealth ta ƙasashen renon Ingila ta turo da wakilanta a jagorancin tsohon shugaban ƙasar Botswana Dr. Mobeti Masisi. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.